Des livres de misère aux confins du Ténéré. Frères et sœurs, nous sommes.
Sabon samfurin taken Niger kenan da aka gabatarwa majalisar rokokin kasa bayan da kwamitin ƙwararru ya shafa shekaru hudu yana nazari don kullo da abinda yafi dacewa da manufofin kasar a matsayin ta na mai cikakken yancin cin gashin kai. Tsohon ministan al'adu Asmana Malam Isa na daga cikin mambobin wannan kwamiti.
Da wancan taken da an kai taken an kai lokacin da ake neman a bamu incin kanmu. To kuma koma waƙe-waƙen da ma suke maganganun da suke ciki da taken shi da kanshi abubuwa ne waɗanda basu danganta da al'adunmu na gargajiya ba, basu danganta da manhohinmu na tattalin arziki ba, na kyautata zamantakewa.
Bayan tafka muhawara, majalisar ta kuskure ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulkin ƙasa wacce ke bayani kan taken Niger. Lokacin ƴan majalisa 149 da suka halarci zaman ne suka yi na'am da gyaran fuskar. Abinda ke nufin wakilan al'ummar ta Nijar sun amince da sabon samfurin taken na ƙasa mai suna Lonar de la Patrie, wato mutuncin ƙasa. Ministan al'adu Muhammad Hamid ya yaba da haɗin kan da 'yan majalisa suka baiwa gwamnati a sabuwar tafiyar da ta sa gaba.
Mun yi kwanaki a nan majalisa muna kwatanta musu duka aikin da aka yi, don me aka sake tsohuwar im, don me aka ce wagga. Muka gwada musu duk mutanen da suka aiki ƙwararrun masana ne na universite da mutanen culture. Abin ne aka yi aiki dogon nazari da ilimi aka yi shi, kuma kun ga resultati abin da ya bada yau da suka yi vote. Wannan ba deputy guda da yace bai yarda ba, kenan abin ya ƙara bamu ƙarfi.
Ko da yake sun kada ƙuri'ar amincewa sabon taken na ƙasa, ƴan adawa a ta bakin dan majalisa Sumana Sanda na cewa ba shine abin da ke gaban talakawan Niger ba a yau. Idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama.
Ko mun canja im ta ce ta zama daidai, in ba mu canja halinmu ba wannan banza ne. Kuma mu canja ko harkarmu na siyasa na politik jinmu. Tunda in mun canja ta ce, amma ba mu iya mai komi in ba turawa ne sun yadda mu yi ba, kenan har yanzu muna gidan jiya.
A nan gaba kaɗan ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zai saka hannu kan takardar da za ta soke tsohon taken La Nigerian don ƙaddamar da sabon taken da aka yi wa suna Lonar de la Patrie. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ecoute Niger, la fierté de l'Afrique.